Tun dai da sanyin safiya ne ma ɗaruruwan al'ummar musulmi suka yi cincirindo a masallatan Idi, kuma a wannan karon ma har da shi kansa mai martaba Lami Dan Adama Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha don gudanar da addu'an Allah a karkashin wannan matsala ta hare-hare ƴan minniga masu tada kayar baya.
Duk wanda ya nufe mu da cuta Allah ka isan mana, Allah ka raya mu mu'minai, ka matar da mu akan imani, Allah ka tayar da mu tare da salihan bayinka, Allah ka sanya mu cikin mutanen aljanna, Allah ka mana dauki a wannan gari.
Bayan ma ga masallatai, hakanan su ma mabiya addinin Kirista sun ma gudanar da irin wannan addu'o'i ne a majami'o.
Ka bar mu a cikin masu rai har ma muna iya mu yi maka addu'a. Muna roƙonka ya Ubangiji, bare ka amsa roke-roke mu a cikin sunan Yesu. Ubangiji Allah, muna roƙonka musamman domin wannan bala'i da ya sami kasar mu Najeriya da jihar mu Adamawa. Allah bari ka kawo karshen shi a cikin sunan Yesu. Masu kawo tarso ma a wannan kasan, Allah bari ka kawo karshen su a cikin sunan Yesu. Ubangiji Allah, muna roƙonka bari ka hada kanmu ka dawo da wannan kasan ya zama ɗaya kamar yadda mun saba, muna moran zaman lafiya a cikin sunan Yesu. Ka kawo salama a Najeriya a cikin sunan Yesu.
Kawo yanzu ma ɗaliban makarantu da kuma ƙananan yara su ma na bin sahu wajen gudanar da addu'an Allah kawo ƙarshen hare-haren da ke faruwa a ƙasar, musamman ma a jihohin Arewa.
Ka tsira mana da fitoni nan ana, ya Allah, na rufe kama su, wasalamu alaikum sai, alhamdulillah rabbil alamin.
The plans of Devon against our family, Father, we say that plan will not work in Jesus' name. May you cast any plan of evil in our life in Jesus' name. Amen.
To question ma me yasa al'umma yanzu suka tashi haikan wajen addu'o'in? Malam Abdullahi Damare na kungiyar kawo fahimtar juna tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya na Interfaith yayi karin haske.
Domin musiba ne, saboda haka su dauki matakai iri wanda muka dauka, saboda Allah ta'ala, Allah ya yi tausayin mu, ya jinkan mu, ya karbi addu'an mu, saboda haka su masu dukufa da roƙon Allah da kuma matakai daban-daban wanda suka Allah ya sanar da su domin kare kawunan su da jama'an su daga cikin wannan musiba da muka gudu bai da fa'ida, domin a sanadiyar gudun nan a nasa rayuka, ana ta dukiya, ana ta abubuwa da yawa. Duk inda kake, Allah ta'ala na nan. Saboda haka kowa ya tsaya inda yake, ya ci gaba da roƙon Allah da kuma ya kare kansa.
Fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala ta imminiga masu tada kir bayan dake ma neman durƙusar da arewa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.